fa mata da ke gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 a can ƙasar Rasha a matakin wasan rukuni zagaye na uku wanda shine zagayen ƙarshe a bangaren rukunin. A jiya a rukunin A masu matsaukin baki sun sha kashi wato Rasha a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Uruguay da ƙwallo uku da nema, har ila yau a wannan rukuni ƙasar Saudi Arabia ta doke ƙasar Masar da ƙwallo 2-1. Idan muka dawo rukunin ba kuwa Spain sun tashi can jaras 2-2 tsakaninsu da Morocco, sai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Iran da suka yi kunnen doke 1-1 tsakaninsu da Portugal. An samu nasarar jefa ƙwallaye 99 a raga inda aka haramta guda 2, inda aka ba da katin gargaɗi guda 117, aka ba da jan kati guda 3. An samu bugun daga kai sai mai tsaron gida guda 21, inda aka samu nasarar jefa guda 16 a cikin 21 guda 5 ko an barar da su, ciki har da wanda dan wasan Portugal Cristiano Ronaldo ya barar a wasan da suka yi da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Iran. Ƙasar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ingila ko ita take dan wasan da yafi zurara ƙwallo a raga, wato Harry Kane mai ƙwallo 5, sai Cristiano Ronaldo da Lukaku wanda suke da ƙwallo 4-4. A yau kuma za a ci gaba da fafatawa, inda ƙasar Australia a rukunin E za su fafata da ƙasar Peru, Denmark kuwa suna tare da ƙasar Faransa ne da misalin ƙarfe 3 na rana agogon Najeriya. A rukunin D kuwa tawagar Najeriya ne za su fafata da ƙasar Argentina, wasan da zai ɗau hankali a yanzu haka. Ƙasar Iceland za su ɓarje gumi ne da ƙasar Croatia. A yanzu haka dai jimillan ƙasashe guda 6 ne kacal a cikin 32 suka samu nasarar zuwa zagayen gaba. Ƙungiyoyin ƙasashen sun haɗa da ƙasar Rasha masu masaukin baki, sai ƙasar Uruguay da ƙasar Faransa wanda ya haɗa da ƙasar Croatia, sai ƙasar Ingila tare da ƙasar Belgium wanda suka samu haihuwa. A wanda ko suka fice daga gasar akwai ƙungiyoyin ƙasashe guda 8 wanda suka haɗa da ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Masar, sai ƙasar Poland. Sauran ƙungiyar sun haɗa da Costa Rica da ƙasar Tunisia da ƙasar Peru, sai ƙasar Panama da ƙasar Morocco. Wayannan su ne ƙungiyoyin da suka fice daga gasar ta cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, inda sauran za a ci gaba da fafatawa a yau ɗin nan. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Who shall I hear?